أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه بان هكا ان قوامنا فرقاً كوانكي قوما نفركن ذو الحج كيرا جرمن غسكي غورن اوبنجي سبحانه وتعالى شي يسا ا cikin littafin sa mai tsarki yayi rantsuwa da wadannan kwanaki walayalin ashir Allah madaukakin sarki kamar yadda malamai na tafsiri suka bayyana idan yayi rantsuwa da abu na nuna girman wannan abun a gurin sa to saboda haka ɗan uwa rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi kan waɗannan kwanaki da muka shige su a wannan rana ta Juma'a wannan na nuna girman waɗannan kwanaki gurin sa subhanahu wata'ala sannan manzon sa sallallahu alaihi wa sallam ya fadakar da mu game da falalar waɗannan kwanaki guda goma na farkon wannan wata na Dhulhijja cikin hadisin da عبدالله بن عباس الله يرضى عنه بابنسا يفتر عند امام البخاري يفد حديثين cikin sahihinsa da ashabu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al-amal as-salih fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr cikin kwanaki da ake da su na shekara babu kwanakin da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa gurin Allah madaukakin sarki kamar waɗannan kwanaki guda goma ma'ana kwanaki goma na farkon Dhulhijja sahabbansa sai suka tambaye shi suka ce ya manzon Allah har jihadi da bawa zai fita yayi dan ɗaukaka kalmar Allah a wasu kwanaki waɗanda ba waɗannan goman ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu walal jihadu fi sabilillah yace har jihadi da bawa zai yi a wasu kwanaki ba goman nan ba basu kai aikin alkhairi daraja da girma da daukaka gurin Allah ba a cikin kwanaki guda goman nan wannan yake nuna mana girman waɗannan kwanaki guda goma a gurin Allah subhanahu wata'ala kenan wanda zai fita yaje yayi yaki ya yaki kafirai a wasu kwanaki daban ba waɗannan goman ba da kai da zaka yi ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanaki guda goma ayyukanka sun fi ɗaukaka da falala da ƙima da daraja gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sama da jihadin mai jihadi da yayi a wasu kwanaki ba cikin waɗannan kwanaki guda goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai wanda zai zama daidai da wanda ya aikata aikin alkhairi cikin waɗannan kwanaki guda goma shine mutumin da ya fita jihadi da shi da dukiyarsa gaba ɗaya da aka je a fagen daga aka kashe shi dukiyar tasa kuma makiya suka tafi da ita to wannan shine kawai falalar da zai samu gurin Ubangiji subhanahu wata'ala za ta zama daidai da falalar da wanda ya aikata ayyukan alkhairi cikin wannan kwanaki guda goma na farkon wannan wata mai alfarma zai samu kenan wanda yake daidai da wanda ya aikata ayyukan alkhairi cikin waɗannan kwanaki guda goma shine wanda ya fita jihadi shi karan kansa da kuma dukiyarsa aka kashe shi a fagen daga bata tsaya iya nan ba abokan gaba suka tafi da dukiyarsa to wannan shine zai zama daidai da wanda ya aikata ayyukan alkhairi cikin kwanaki goma na farkon wannan wata mai alfarma saboda haka ƴan uwa kada mu yi sake mu bari waɗannan kwanaki goma su kubce mana saboda ba mu da tabbas ba mu da garantin cewa za su maimaitu gare mu. Zai iya yiwuwa kafin baɗi kuma rai yayi halinsa, ba wai koma ga Ubangiji. Saboda haka sai kai amfani da damarka. Saboda haka ƴan uwa, dube da wannan, akwai ayyuka waɗanda suke da girman gaske gurin Ubangiji wanda aka fi ƙarfafa aikata su cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon wannan wata na Dhulhijja. Na farko, ana so a azumci waɗannan kwanaki guda goma ɗin, kamar yadda ya zo cikin hadisin da Imamu Ahmad ya fidda shi cikin Musnad ɗinsa, Ashabu Sunan Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja suka fitar cikin sunan ɗinsu. Hadisin da aka samo daga matar Annabi Hafsa, Allah yarda da ita, uwar muminai, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a rayuwarsa bai taɓa barin azumtar Ashura ba, ma'ana ranar goma ga watan Muharram, sannan kuma bai taɓa barin azumtar kwanaki goma na farkon Dhulhijja ba. Kake nan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam azumtar kwanaki goma na farkon wannan wata, kamar yadda ummuna Hafsa, Allah yarda da ita, ta hakaito mana cewa manzon Allah bai taɓa barin azumtar kwanaki goma na farkon wannan wata ba, sannan kuma da azumtar kwanaki uku a kowane wata cikin watannin shekara. Abu na biyu da ake so musulmi ya yi ƙoƙarin kiyayewa cikin waɗannan kwanaki guda goma, ko ya ƙara bisa yadda ya saba yi a baya, shine ƙoƙarin raya dararen waɗannan kwanaki, kamar yadda yake ɗabi'a halayya na magabata. Idan waɗannan kwanaki sun shiga, suna ƙoƙarin raya dararen kwanakin sama da yadda suka saba yi a baya, kamar yadda aka samo daga Sa'id ibn Jubair, babban tabi'in musulunci Allah masa rahama, ya kasance idan kwanaki goma nan sun shiga, to yana ƙara zage dantsensa sama da yadda ya saba yi a baya. Sannan an rawaito daga gare shi, Allah ya masa rahama, yana nasiha, yana jan hankali, yana kwaɗaitar da ɗalibansa, yana ce musu la tutfi'u surujakum layalil ashr, kar ku kashe fitilunku ku kwanta bacci a kwanaki goma na farkon Dhulhijja, ku yi ƙoƙarin neman albarka da falalar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na uku, ƴan uwa masu ƙima da daraja, cikin abubuwan da ake so musulmi ya yi ƙoƙarin rayawa cikin waɗannan kwanaki guda goma na farkon Dhulhijja, ana so a yawaita kabbara da hailala da hamdala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ana so bawa cikin waɗannan kwanaki guda goma ya yawaita waɗannan kabarbari don ya samu daraja da ɗaukaka a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma suna da lada mai tarin yawa. An samu hadisi daga Abdullahi ɗan Umar, Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin a'zamu indallah, babu wasu kwanaki cikin kwanakin duniya da suka fi girma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wala ahabbu ilayhi al'amalu fihin, sannan kuma aiki a cikinsu suka fi soyuwa gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, min hadhihi al-ayyamil ashr, kaman waɗannan kwanaki guda goma da muka shige su a yau. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake nasiha wa al'ummarsa dangane da abin da za su yi su rabautu gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ce fa akthiru fihinna min at-tahalili wat-takbiri wat-tahmidi. Saboda haka, dan girman waɗannan kwanaki gurin Ubangiji, ya ku al'ummata, ku yawaita cikinsu hailala da kabbara da hamdala. Wannan nasiha ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi wa al'ummarsa a yayin da waɗannan kwanaki guda goma suka shiga, ya ce a yawaita kabbara, a yawaita hailala, a yawaita hamdala. Sai aka samu cikin ɗabi'u da halayyar sahabbansa, idan waɗannan kwanaki sun shiga, ba sa yawan hira, ba sa yawan taƙi, koyaushe za ka ji su suna Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ko Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hanyar su ta zuwa kasuwa suna yi, hanyar su ta zuwa gona suna yi, suna zaune suna yi, suna kwance suna yi. Ɗabi'ar sahabban Annabi kenan, irin su Abdullahi ɗan Umar, irin su Ibn Abbas, irin su Abdullahi ɗan Mas'ud da wasu makamantansu. idan waɗannan kwanaki sun shiga suna yawaita hira, suna yawaita taƙi, suna takaita hira, suna takaita taƙi, suna takaita yawan maganganu banda kabbara da hailala da hamdala, saboda wannan kwadaitarwa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Saboda haka ƴan uwa, sai mu yawaita waɗannan kabarbari a duk inda muke, muna kasuwa ne, a'a muna gurin sana'a ne, muna office ne, muna zaune a gida, a yawaita yi dan a rabautu da girman sakamako gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na hudu cikin abubuwan da ake so bayi su raya a cikin waɗannan kwanaki guda goma shine yawaita ayyuka na da'a, kayi wannan kayi wancan, kayi wannan kayi wancan, dan dai da karabautu da yarda daga gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. A yawaita yin addu'o'i cikin waɗannan kwanaki, karɓaɓɓu ne gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Musamman ƴan uwa, in mun yi dube zuwa ga halin da al'ummar wannan ƙasa ta mu ta tsinci kanta a ciki, na matsanancin rayuwa, na hauhawan farashi, na tsadar rayuwa, ana cikin wani matsanancin yanayi da ana da buƙatuwa a koma ga Ubangiji a ta ƙarƙare da roƙonsa. Shi kuma ya ɗau alƙawari, duk wanda ya roƙe shi zai amsa masa. To waɗannan kwanaki da muke ciki, dama ce muka samu wajen kokawa Ubangijinmu yanayi da hali da muka samu kanmu a ciki, shi ko zai saurare mu, kuma zai share mana hawayenmu subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ana so a yawaita karatun Alƙur'ani, saboda shi ne mafificin ambato. Duk wani ambato da bawa zai yi, wanda Allah maɗaukakin sarki yake son wannan ambato yadda da shi, baya karatun Alƙur'ani. To ana so a yawaita shi cikin waɗannan kwanaki guda goma da muka samu kanmu a ciki, muna raye kuma muna cikin ƙoshin lafiya. Sannan kuma ana so mutum ya yi ƙoƙarin sadar da zumunta. Sannan baya ga haka, a yi ƙoƙarin kyautata wa juna, musamman abin da ya shafi ciyarwa. A irin waɗannan kwanaki da muke ciki, ko irin wannan yanayi da muka tsinci kanmu a ciki, wani abin da zai ci ya fi ƙarfinsa. Wani idan ya samu dama ya ci so ɗaya a wuni, to kuma Allah kai mu gobe a ga yadda za a yi. Saboda haka, musamman waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yalwata musu arzikinsu, su yi ƙoƙarin ribatar waɗannan kwanaki wajen ƙoƙarin ciyar da waɗanda ba su da shi, waɗanda suke da ƙaramin ƙarfi, waɗanda suke naƙasassu, waɗanda suke miskinai, waɗanda suke faƙirai, a ciyar da abinci ɗanye da dafaffe. Duka aiki ne mai girman gaske gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da aka fitar da shi cikin Sahihu Targhib, hadisi ne wanda yake hasanun li ghairihi, yake cewa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jal, mafi soyuwan aiki gurin Allah maɗaukakin sarki, sururun tudkhiluhu ala muslim, farin cikin da zaka shigar a zuciyar musulmi. A duk yayin da ka shigar da farin ciki cikin zuciyar musulmi, to wannan yana cikin mafi soyuwan aiki gurin Allah maɗaukakin sarki. Sa'annan kuma ya ce au takshifu anhu kurba, ko kuma ka yayewa musulmi wani baƙin ciki da ke damunsa, yana fama da wani abu da ke ci masa tuwo a ƙwarya, kai ƙoƙarin zama sababi na yayewan wannan matsala tasa da damuwa tasa, to wannan yana daga cikin abubuwan da suka fi soyuwa gurin Allah maɗaukakin sarki. Ya ce au taturudu anhu ju'a, ko ka kore masa yunwa, yana fama da rashin abinci, yana fama da yunwa, ka samu masa da abincin da zai ci a wuni, ko kwa wuni da kwana awa 24, ko tsawon sati guda, to wannan yana cikin mafi soyuwan ayyuka gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Au taqdi anhu daynan, ko kuma ka biya masa bashin da ake binsa, bashi ya masa kakatutu, idan sun hada hanya da wanda ke binsa bashi sai ya canja hanya, kuma ya rasa yadda zai iya biya shi, sai ka zo ka biya masa wannan bashin, to wannan yana daga cikin mafi soyuwan ayyuka gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyar na ƙarshe kenan, ƴan uwa musulmi, ana so mu yawaita ambaton Allah. Bayan wancan ambato da muka ambata na kabarbari da hailala da hamdala, to akwai ambato wanda yake sakakken ambato, irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, irin su astaghfirullah, irin su salati wa annabi da makamantansu. Duk wani ambato dai da akai masa tanadi na falala wanda yake mai yawa mai girma, ana so ka yawaita shi a cikin waɗannan kwanaki guda goma bayan kabarbari da hailala da hamdala. Allah maɗaukakin sarki cikin Alƙur'ani ya ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, Allah ya ce wa yadhkuru smallahi kuma su ambaci sunan Allah madaukakin sarki fi ayyamin ma'lumat a cikin wasu kwanaki waɗanda suke sanannu malamai mafi yawan malamai suka ce kwanaki sanannu din nan sune kwanaki 10 na farkon wannan wata na Dhulhijja Ibnul Qayyim Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake fadi cikin littafin Sawabilus Sayyib yace inna afdala ahli kulli amalin aktharuhum fihi dhikran lillah lallai mafificin ma'abocin kowane aiki sune waɗanda suka fi yawaita ambaton Allah cikin wannan aiki din wato waɗanda aikin su yafi kima gurin Allah a cikin ayyuka da ake yi wa Ubangiji subhanahu wataala sune waɗanda suka fi yawaita ambaton Allah cikin wannan aiki dan abun ya fito maka sosai sai kokarin buga maka misali yace fa afdalus suwam aktharuhum dhikran lillahi fi sawmihim waɗanda suka fi falala a cikin masu azumi mu an samu misali a samu mutum 10 suna azumi to sai aka samu uku bayan azumin da suke sun yawaita ambaton Allah Ibnul Qayyim yace to waɗannan wanda suka yawaita ambaton Allah mutum uku cikin 10 azumin su yafi falala gurin Ubangiji sama da mutane 7 din da su suna azumin amma ba su ambaton Allah ko ba su yawaita ambaton Allah ba kenan da aikin da bawa zai yi na da'a wa Ubangiji subhanahu wataala bayan aikin in ya hada shi da ambaton Ubangiji subhanahu wataala to wannan nasa wannan aiki nasa ya samu daraja ta musamman gurin Ubangiji subhanahu wataala sama da aikin wanda ya takaita ambaton Allah subhanahu wataala yace wa afdalul mutasaddiqin aktharuhum dhikran lillahi azza wajal mafi falalan masu sadaka shine wanda ya yawaita ambaton Allah a yayin da zai yi sadaka din yazo zai ciyar da abinci yana ta astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah yazo zai yi sadakar kudi yana ta astaghfirullah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala ilaha illallah wannan yafi falala sadakar sa tafi falala sama da wanda zai karba kawai ya bayar ko ya ciro ya bayar ba tare da ya ambaci Allah subhanahu wataala ba kenan duk wata ibada da bawa zai yi in ya hada wannan ibada tasa da ambaton Allah subhanahu wataala to kimar wannan ibada ta musamman ce gurin Ubangiji subhanahu wataala yace haka sauran ayyuka kowane aiki da zaka yi na da'a wa Ubangiji subhanahu wataala wannan aiki naka idan ka hada shi da da'a wa Allah madaukakin sarki to tabbas yafi falala yafi daraja sama da wanda yayi aikin kuma ya karanta ambaton Allah subhanahu wataala abu na karshe yan uwa da zamu karkare a kansa waɗannan kwanaki 10 kwanaki ne da suke da girma ƙwarai a gurin Ubangiji subhanahu wataala saboda haka mutane ai taka tsantsan wajen aikata ayyuka na kurakurai saboda zamani idan ya zamanto yana da kima idan ya zamanto yana da daraja gurin Ubangiji subhanahu wataala aikin sabo a cikin wannan zamani ana kambama shi ba ma cewa ana ninka shi saboda babu dalili da ya nuna ninkawa amma akwai dalili da ya tabbatar da kambama shi a cikin alqur'ani kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata da yawa daga cikin magabata sukan kiyaye harsunan su daga maganganun da za su fusata Ubangiji subhanahu wataala musamman a cikin waɗannan kwanaki guda 10 na farkon Dhulhijja duk wani magana wanda yake ya sashen magana ba sa yin sa suna kaurace masa musamman a waɗannan kwanaki na farkon Dhulhijja guda 10 na farkon Dhulhijja ɗaya daga cikin magabata da ake kiransa Al-Barzai Allah masa rahama yace na tambayi Abu Zur'a Ar-Razi Abu Zur'a Ar-Razi wannan yana daga cikin manyan masana ilimin hadisi yana cikin manyan malaman hadisi yana cikin malaman Imam Muslim Muslim da shi da Imam Bukhari littattafan sun nan guda 2 ittifaki na malaman hadisi ba littattafan da suka kai su inganci cikin littattafan hadisi to shi Abu Zur'a Ar-Razi yana cikin manyan malaman Imam Muslim ɗaya daga cikin ɗalibansa Al-Barzai yace na tambaye shi akan hadisin Abu Hala hadisin Abu Hala wajen siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hala ya fidda hadisi wanda yayi bayanin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi din to sai Abu Zur'a yaki ya karanto masa hadisin yayi shuru yace hadisin akwai ta cewa a kansa yace sai na yawaita nema da buƙatuwa zuwa gare shi akan ya karanto mun wannan hadisi mana sai yace to kai hakuri sai waɗannan kwanaki guda 10 sun fita zan karanta ma saboda bana so in karantar da hadisi mai rauni cikin waɗannan kwanaki guda 10 idan hadisi mai rauni ɗaya daga cikin magabata zai ji girman cewar ya karantar da shi yana ga kamar yayi abin da bai dace ba ina ya ga giba ina ya ga annamimanci ina ya ga ƙarya da sauran maganganu da Allah baya son su za su fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan duka zai fito mana da yadda magabata suke taka tsantsan a yayin da waɗannan kwanaki guda 10 suka shiga suna kokarin kiyaye harsunansu sannan kuma suna kokarin kiyaye gabansu daga aikata abubuwan da za su fusata Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka ya bamu ikon ribatar waɗannan kwanaki guda 10 na farkon Dhulhijja. Allah ya datar da mu da datarwarsa. Allah ya karbi ibadunmu. Allah ya sa muna cikin waɗanda zai yarda da su cikin waɗannan kwanaki na farko na wannan wata mai girma, watan Dhulhijja. Allah madaukakin sarki, muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sifofinka madaukaka, yanayi da wannan ƙasa tamu take ciki matsanancin yanayi, ka kawo mana mafita. Ya Ubangiji, ka kawo mana doki. Ya Ubangiji, taimakonka muke nema ba taimakon wani ba. Ka agaza mana, kai mai agaza wa bayi ne. Ka taimake mu, kai mai taimakon bayi ne. Ka gafarta mana, kai karka kama mu da laifuffukan mu ko kuma laifuffukan wasu daga cikin mu. Kai mai gafara ne, kai mai jin kai ne, kai mai tausaya wa bayi ne. Ubangiji ka ji kan mu, Ubangiji ka gafarta mana. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur 'ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنزل علينا المطر ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا المطر ولا تجعلنا من القانطين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واذكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله